kallon ki ba ba zan bude idanuna ba in ba zan canke ba kunne na ba zai ji komai ba ba ta yaran ki ba hanci na ba zai ji kamshi ba in ba wajen ki zanu ba ba zana ta ka kafata ba motsin raina da yake kece ba numfashi ba ko abinci ba zan ce ba in ba kece kika girka ba kuma jikina kirma yake kamar wanda wuta ta kama dan in ba dan dake ba ba zan san ma da akwai mata ba taka daya taka biyu tafiya irin ta soyayya idariya dan gaskiya in iya kallon soyayya I love you oh daba I love you idani kallabi laisa in zama ku lost to you I love you oh daba I love you idani kallabi laisa in zama ku lost to you ya baba ran da kika zo gidaren nan tai shaidawa kin shiga ta kamala kyawun birgewa yanda kika yi gaisuwa ne ta kara ganewa kin tabbai da imani halin gidan ku sun bani zan tabbace rani auren ki tunda an bani iko na rabbani ba wani zatuwa da tsammani kowa da ya ganni da yawa yake ya gaishe ni kita ka daya kita ka biyu tafiya irin ta soyayya ki dariya dan gaskiya kin iya kallon soyayya I love you oh daba I love you mai gani kallabi Laisa in zama ku lost to you I love you oh daba I love you mai gani kallabi Laisa in zama ku lost to you I love you oh daba I love you mai gani kallabi Laisa in zama ku lost to you I love you oh daba I love you Maidani kallabi Laisa in zama ku lost to you I love you oh daba I love you Maidani kallabi Laisa in zama ku lost to you